Bikin auren Aisha Hanan Muhammadu Buhari da angonta Muhammad Turab Shaban ya zo ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke korafin hauhawan kari a farashin kayayyakin masarufi da man fetur da kuma kari a kudin wutar lantarki a kasar. Dan fafutuka kana shugaban wata kungiya da ke rajin bin diddigin kudaden da aka yi sama da fadi da su a kasar, Hamzat Lawan, ya ce bai kamata iyalan farko a Najeriya karkashin shugaba Muhammadu Buhari su yi irin wannan biki a cikin yanayin da kasar ke fama da annobar cutar COVID-19 da tasirin sa yayin sanadiyar rasa aikin yi ga matasa da kaso 55 cikin 100 a watanni 3 zuwa 5 da kuma kudaden kasar da ƴaƴan masu hannu da shuni da iyalansu suka yi talikawa, ya bayyana rashin da'a da tausayi da kuma fin karfin doka. Idan ba haka ba, da yanzu hukumar 'yan sanda ta yi bincike ta kuma gayyaci mai laifi don hukunta shi.
It is insensitive for the first family to have an event of that magnitude during COVID-19 pandemic, and the fact that over 55% of Nigeria's workforce, which make young people, have lost their job just within 3 to 5 months because of the impact of COVID-19 and spraying public resources. One, this also shows you that our public officials are not even responsible. It also shows lack of empathy. It shows lack of emotional intelligence. And even if I know that, honestly, between you and I, nothing would really happen, because if the law would take its course, the Nigerian police should have started investigation and even invited the first family for interrogation and prosecute them.
Hukumar 'yan sanda dai ta sha kai samami da kama masu sayar da sabbin kudaden takarda na kasar don liki a wuraren biki. Mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun a Najeriya, Malam Zakari Lamba, ya ce a wannan karan hukumar 'yan sanda ta yi sakaci wajen yin aiki yanda ya kamata.
Hukumar da abin ya shafa na ta tsaya ta ga cewa an bi doka sau da kafa, to ya kamata a zarge su. Yau da sun ga gurin ne za su kama mutane, sannan daga fara shugaban kasa aka saba kawo musu doka, za a iya cewa mai dokan bacci ya fige da jingiri. To amma tun da ba su je gurin ba, kuma ba wanda ya hana su, kuma shugaban kasa ne ya ce a yi haka ba, bai ba da sanarwa a hukumance ko kuma wani jami'in gwamnati ya ba da sanarwa cewa za a auren yan shugaban kasa saboda haka ba a kataka da kuɗi ba. Kamata su 'yan sanda a zarge su cewa sun kasa yin aiki sau da kafa. Da 'yan sanda sun je ba da shugaban kasa sun yi haka, ko kuma wanda suke jaman tsaro suke ba da shugaban kasa sun bi doka, ko kuma sun tsaya sun ga cewa sun kama masu yin wani abu. To kaga da hakan ya fi, amma tun da ba su yi ba saboda haka wannan suka cire hukumar rauni ne daga bangaren 'yan sanda.
Sabawa dokar babban bankin Najeriya na shekarar 2007 sashi na 21 da ke nuni da cewar a hukunta wanda aka kama da laifin watsa kudin kasar ta hanyar yin liki da zama a kaso har na tsawon watanni 6 ko biyan kudin beli naira 50,000. Sai dai masanin shari'a barista Umar Mai Nasara Kogo ya ce rashin bin doka da manyan masu mukamai a kasar ke yi shike mai da hannun agogo baya.
To doka ce ake yi a kasa wadda take yawanci talaka ne take hadawa a kanci, kuma dole mu tunani muna da abin da ya kamata ya zama mana da'a daidai da furin minista shi na 23 na tsarin mulkin Najeriya. Akwai kuma wajibi na mu tsaya mu yi abubuwa na tsafta, abubuwa waɗanda suke daidai da mutunci da kuma girmama darajar kima ƙasarmu daidai da sashi na 24 na tsarin mulkin Najeriya. Amma da yawa za ka ga manyan mutane su ne suka fi karya dokoki, ko a bakin titi ka zo ka ji ana jini a wuyu, ka zo ba ka ga wanda yake ya banka da ya wuce ba tare da la'akari da wannan abin da ke nuna cewa a wuce ko a tsaya ba a bakin ka hanya. Za ka ga babban mutum ne ko kuma wanda yake amfani da kayan sarki, kuma doka ta zama ba ta ganin girma ga wai wane ne babban mutum waye karamin mutum. Shi yasa aka ce idan mutum zai shari'a, wanda yake yana da tausayi ko yana da tsoro ko yana da kwaɗayi ba zai iya zama mai aiwatar da shari'a ba, domin waɗannan abubuwa su ne suke kawo naƙasu ga shari'a ta adalci da adala.
Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.